Sashin Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25/31/41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a FM Nomad da kuma Dalol FM ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashinhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Alheri Abdu da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Asabar 7 ga watan Janairu. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran.
Cibiyoyin leken asirin Amurka sun ce babu ko tantama shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya yi katsa London a zaben shugaban kasar da aka gudanar a shekara ta 2016. An rantsar da Nana Akufo Addo yau Asabar a matsayin sabon shugaban kasar Ghana bayan ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar watan jiya. Kana an sake bude tashar jirgin saman jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka inda wani dan bindiga ya kashe mutane biyar.
To kanin labaran kenan. Shin da gaske ne kungiyar ECOWAS za ta dau matakin soji kan shugaban Gambia wanda ya janye amincewarsa da shan kayan da aka masa a zabe?
To shi ne shugaban Muhammadu Buhari yana cikakken fatan cewa wannan matsala za a warware ta ta hanyar tattaunawa ba tare da an shiga daukan wani mataki ba.
A Jamhuriyar Niger kuma jam'iyyun da ke mulki ne za su yi gangamin maida martani ga 'yan adawa. Shin hakan ya dace?
In wani gwada ga wani abu gwamnati da masu abin zo su gwada, in su su yi nauyi an ce mutum 10,000 mu ya kama su kama mutum 100,000 ko 70,000 ko ba haka ba.
To sai dai 'yan adawar fana cewa
mu 'yan adawa 'yan kasa ne, kenan abin da ya shahe su ma ai wahala ce su ka hutu, mu ma wahala ce mu ka hutu ba.
To idan kuma mun dawo Najeriya za a ji cewa an shirya taron neman hanyoyin amfani da al'adu da hikimar mu'amala wajen kawo zaman lafiya da ci gaba tsakanin mabambantan mutane. Kuma kamar kowace ranar Asabar muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da kuma su daga cikin ra'ayoyin masu saurare, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran. An rantsar da Nana Akufo Addo yau Asabar a matsayin sabon shugaban kasar Ghana bayan ya lashe zaben shugaban kasar da aka gudanar watan jiya. Akufo Addo, dan shekaru 72, ya doke shugaban kasa mai ci John Dramani Mahama a zaben da aka maida hankali kan taɓarɓarcewar tattalin arzikin kasar. Dubban mutane da shugabannin kasashen nahiyar Afirka ne suka yi dafifi a kara babban birnin kasar ta Ghana domin shaida miƙa mulki cikin ruwan sanyi, wani abin da yake wuya a yankin da ake fama da tashin hankalin siyasa. Akufo Addo, tsohon shugaban kungiyar hamayya kuma lauyan kare haƙƙoƙin bil'adama, ya alƙawarin sake gina tattalin arzikin ƙasar ta wajen gina masana'antu a dukkan lardunan ƙasar Ghana sama da 200. Ya ce zai maido da ƙasar bisa turbar ci gaba bayan da ɗimbin bashi da kuma hauhawa farashin kayayyaki ya tilasta ƙasar karɓar bashi domin taimaka mata iya sake sauke nauyin da ya rataye wuyanta daga Bankin Lamuni na Duniya IMF kimanin shekara guda da rabi da ta shige. Farkon makon nan Mahama ya ɗora alhakin faɗi tashin da aka yi fama da shi a zamanin mulkinsa kan waɗansu guguwa mafi ƙarfi da suka haifar da faɗuwar darajar kuɗin ƙasar ta Ghana. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ɗauki matakan yi wa zaɓen Amurka na shekara ta 2016 zagon ƙasa da kuma muzantawa tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton a wani yunƙurin na ba saban ba na yin katsa London a yaƙin neman zaɓe, daga baya kuma ya yanke shawarar taimakawa zaɓaɓɓen shugaba Donald Trump ya lashe zaɓe bisa ga wani rahoton hukumar leƙen asiri da aka fitar. Niyyar Rasha ita ce ta sa shakku a zukatan jama'a kan tsarin demokuraɗiyyar Amurka ta wurin ɓata wa sakatariya Clinton suna da kuma dishe taurarinta bisa ga rahoton da aka fitar jiya Juma'a. Hukumar leƙen asirin Amurka ta fitar da rahoton ne 'yan sa'o'i bayan da babban jami'in hukumar ya yi wa Trump bayani na sirri a New York. An yi wa shugaban Amurka Barack Obama mai barin gado wanda ya umarci ba da rahoton bayani kan binciken ranar Alhamis. A cikin rahoton, hukumar leƙen asirin ta Amurka CIA da hukumar binciken manyan laifuka ta ƙasa FBI sun ce suna da ƙwarin gwiwa kan sakamakon bincikensu cibiyar tsaro ta uku hukumar tsaron ƙasa yayin da ta bayyana goyon bayan sakamakon binciken ta ce tana tsaka-tsaka kan sakamakon binciken jiya Juma'a maimakon kushe Putin da kuma Rasha sabili da yin katsalandan a zaben Amurka. Donald Trump ya yi tsokaci a shafinsa na Twitter yana ɗorawa jam'iyyar Democrat laifin kutsen da cewa kwamitin zaben jam'iyyar Democrat na ƙasa ya yi sakaci ainin da ya bari aka yi masa kutse. Ya ƙara buga wani saƙon yana cewa kwamitin zaben jam'iyyar Republican ya fi ɗaukar ƙwararren matakan kariya sai dai bai ambaci batun katsalandan da cibiyoyin leƙen asirin suka ce Rasha ta yi a zaben Amurka da nufin taimaka masa ya lashe zaɓe ba. An sake buɗe tashar jirgin saman jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka inda wani ɗan bindiga ya kashe mutane biyar. Ma'aikatar tashar jirgin sama ta Fort Lauderdale sun kwana suna aiki wato domin a iya buɗe tashar da safe yau Asabar. Sai dai an shawarci fasinjoji su tuntuɓi kamfanonin jiragen sama domin sanin matsayinsu. An rufe tashar mai yawan hada-hada tun jiya da rana. Bayan da wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a wajen ɗaukar kaya ya kashe mutane biyar ya kuma jiwa waɗansu takwas rauni kafin aka kama shi. George Piro, jami'i na musamman a hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI wanda ke kula da shi a Miami, ya ce hukumar tana gudanar da cikakken bincike domin tantance masababin wannan hari da ya haɗa da ta'addanci. Jami'an tsaro sun tsare Esteban Santiago ɗan shekaru 26 daga jihar Alaska wanda ya isa tashar jirgin saman jiya Juma'a daga Anchorage babban birnin jihar Alaska. Santiago tsohon jami'in dogarawan ƙasa ne wanda ya aiki a Puerto Rico. Bara ya kai kansa asibitin mahaukata domin bincika lafiyar kwakwalwarsa. Rahotanni na nuni da cewa ya ce yana jin muryoyi suna gaya masa ya shiga ƙungiyar IS. Santiago ya yi watanni 10 a Iraki a shekara ta 2011 daga baya ya shiga rundunar dogarawan kare ƙasa a Alaska. Ana kuma kyautata zaton ya yi aiki a wurin daga shekara ta 2014 zuwa watan Agusta bara lokacin da aka sallame shi daga aiki domin ba a gamsu da yadda yake gudanar da aikinsa ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya babbar kungiyar kare gandun daji ta ƙasar Zimbabwe ta yi kira da a fita fili a yi wa al'ummar ƙasa bayani game da sayarwa China giwaye 35 da gwamnatin ƙasar ta yi. Gwamnatin da take fama da ƙarancin kuɗi da farko ta musanta sayar da giwayen. Ranar Alhamis gwamnatin shugaba Robert Mugabe ta tabbatar da cewa ta sayar da giwaye 35 watan da ya gabata duk da watsi da rahotannin kungiyar kare gandun dajin da ta yi da farko. Jiya Juma'a Johnny Rodriguez, shugaban kungiyar, ya ce rufe-rufar da ake yi game da sayar da giwayen ya haifar da fargaban zarmiya da kuma kuntatawa dabbobin yayin da ake ɗaukar su zuwa China.
There's nothing being transparent about it because you can see in Zimbabwe where the corruption and the greed is so deep.
Yace babu wani abin da ake a bayyane. Zaka iya ganin haka a Zimbabwe inda zarmiya da haɗama ta yi kamari. Waɗannan dabbobin na nahiyar Afirka ne. Idan za ku kai su wani wuri sai ka kai su waɗansu ƙasashen makwabta inda yanayin yake ya dace da dabbobi.
To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda ake bin kadin rawar da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ke takawa ƙarƙashin ƙungiyar ECOWAS wajen warware dambarwar siyasar ƙasar Gambia, inda shugaba mai ci Yahaya Jami ya janye amincewa da kayan da ya sha a zaɓe duk kuwa da rarrashinsa da aka yi ta yi, al'amarin da ya janyo barazanar soji daga ƙungiyar ta ECOWAS. Nasir Adamu Ilkaya, gare ka.
Wannan dai ganawar ta birnin Accra bisa jagorancin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari za ta ɗau mataki mai muhimmanci wajen kawo ƙarshen takaddamar shugaba Yaya Jammeh da wanda ya lashe zaben Gambia Adama Barrow. Dama ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Afirka ta yamma ECOWAS ta sanar da niyyar ɗaukar matakin soja don fatattakar Jammeh daga kan mulki. Bai zama wani abin mamaki ba da babban hafsan sojojin Gambia General Osman Baji ya yi mubaya ga shugaba Jammeh, inda tuni shugaban hukumar zaben ƙasar ya tafi gudun hijira. Masanin siyasar ƙasa da ƙasa Dr. Muhammad Bello na Jami'ar Dutse jihar Jigawa ya buƙaci taka tsantsan kan lamarin.
Idan ka ce za ka je ka ɗauki mulkin da ƙarfin ko a ƙasar da wanda yake da hannu ciki da wanda bai san komai ba ciki za ka shafe shi, yaƙi ne fa za a yi da ƙarfin ko ta sojoji ne fa za su ga sojojin ECOWAS za su ga su je su nemi kwace wannan mulkin. Ka san ko ba yadda za a yi shi Yaya Jammeh yana commander in chief na sojojin ƙasarsa ya ce ya ba su order su kare mutuncin ƙasarsu su zauna su ce ba za su yi ba. Ba yadda za a yi haka. Wanda ta fito su kare mutuncin ƙasar tasu. Da ni gani nake gaskiya gara abin ya na ra'ayin abin a siyasance ana iya zuwa a ce to tun da abin haka ne sai abin ya mutu ta koko ne. Ba shiga ba fita ba abin da ke to ka ga ta wannan hanya za a samu a samu bakin zara. Amma in aka ce da ƙarfin to za a yi wallahi sai dai a ta yi ta yi mashi Allah sai an yi faruwa a Sierra Leone ya ko faru a Najeriya. Sai mai dole ya alfahari an kashe shi aka yi.
Shin Najeriya za ta jagoranci kai harin soja kan Gambia in lamarin ya ta'azzara? Ga amsar mai taimakawa shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu.
To shi dai shugaban Muhammadu Buhari yana cikakken fatan cewa wannan matsala za a warware ta ta hanyar tattaunawa ba tare da an shiga daukan wani mataki ba, kuma yana nan akan wannan kuduri nasa kafin a ce za a yi wani hange na ko wani mataki a sai a gwari tukuna a gani shin tattaunawar za ta cimma bukata ko ba za ta cimma bukata da aka sa a gaba ba.
Daukar mataki a tsarin Afirka na da kalubale don yadda wasu shugabannin nahiyar ke neman zama sarakuna kan mulki da fakewa da gudanar da zaɓe da a kowane lokaci su sukan lashe. Wasu daga shugabannin Afirka da suka daɗe kan mulki sun haɗa da Paul Biya na Kamaru da yanzu ya share shekaru 34, Idris Deby na Chadi shekaru 26, Robert Mugabe na Zimbabwe shekaru 29, Umar El-Bashir na Sudan shekaru 27, Joseph Kabila na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo shekaru 16. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka ne Madubo, kuma a gaida Nasiru. Daga batun rigimar siyasar Gambia kuma sai batun gangami na maida martani ga 'yan adawa wanda jam'iyyu masu mulki ke shirin yi gobe a wato Lahadi a jamhuriyar Nijar. Daga Yamai ga Silmumuni Barma da cikakken rahoton.
Sake nunawa shugaba Isu Muhammadu cewa yana da goyon bayan 'yan ƙasa saboda gamsuwa da yadda yake gudanar da mulki saɓanin abin da 'yan adawa ke faɗa shine dalilin da yasa jam'iyyun ƙawancen MRN suka ƙuduri aniyar fitowa kan tituna a gobe Lahadi. Kamar yadda shugaban jam'iyyar ADN Fusaha Salisu Muhammad Habi ya bayyana.
Shekaran jiya na 21 ga wata an ce mutane a dawa su yi magana kuma sun yi taye kuma sun wada abubuwa da muka ganin ba daidai ba ne. To mu jami'a ta ba su rigima cikin ƙarfin son kwanci hankali. Amma dole wani bi in ji wata shekara a yi haka nan. In wani gwada ga wani abu gwamnati da masu abin zo su gwada. Don mu nuna cewa shugaban ƙasa Muhammadu Su zaɓe ne na an kai ba rubuta kai na yi ba. Shina da magoyan baya saboda shina ma ƙasar ga alheri.
'Yan adawa da ke musanta dukkan wata alaƙa da ƙungiyoyin da suka shirya zanga-zangar 21 ga watan Disamba sun bayyana shirin fitowa kan tituna kafin ƙarshen wata. In ji shugaban jam'iyyar MDN ƙoƙari annabo su maila.
'Yan kurkura 'yan ƙasa ne. Mu 'yan adawa 'yan ƙasa ne. Kenan abin da ya shahe su ma wahala ta saka wuto. Mu ma wahala ta saka wuto ba. Mu Musa 'yan kurkura ga muka ce su je su yi mashi mu bayan su. A'a, insha Allahu ƙarshen ƙarshen ga watan zan mu wuto mu yi mara cikin mu na 'yan adawa. In so a lokacin nan zan sanke mu muna da ƙarya ƙasar nan kuma muna tare da talakawa talaka tana tare da mu. Na gani haro banda an yi mobilization an kai ma mutane kuɗi. Ana bin gida gida ana ba su kuɗi dan su huto su yi refund an ga mara cikin ta gobe.
Sai dai shugaban jam'iyyar ADN Fusaha ya watsar da wannan zargi. Yana mai cewa
ba wanda ba mu ko dala kuɗi namu na muke so kuma kuɗin na da gani to Niger kinan kowa san kowa ba mu taci kuɗin kowa ba bu yi magana da kowa ba abinda muke so gina kasar nan mun dade mu ne tun ai mene zai tare muke kowa san kowa.
Shugaban kungiyar horar hula ta Movement Active pour le Progrès Lawali Adamu ya gargadi bangarorin siyasa da su daina sukan juna akan abubuwan da ba sa amfanawa Niger da talakawanta komai.
Wannan abubuwa ya kamata a daina su. Wannan ƙasa hito na hito ba tai. Shekaran yau an ce su hito. Yau ku masu mulki ni ina bakin ciki a ce ni ina da iko in hito in maida wannan magana.
Su ma dai kungiyoyin hararar hular da suka shirya zanga-zangar kyamar gwamnatin Iso Muhammadu a ranar 21 ga watan Disamban da ya gabata sun bayyana shirin sake fitowa kan tituna a ranar 13 ga watan nan da muke ciki domin ƙara jaddadawa hukumomin Niger cewa har yanzu suna akan bakar su game da buƙatar a magance wa talakawa abinda suka kira kuncin rayuwar da suke ciki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Suleiman, bari kuma mu sake dawowa Najeriya, inda ganin yadda al'ummomi ke ƙara nuna rashin yadda da juna, aka shirya wani babban taro a Sokoto kan yadda za a yi amfani da al'adu da kuma hikimar mu'amala wajen inganta zamantakewa da kuma ci gaba tsakanin mabambantan al'ummomin Najeriya. Murtala Faru Sanyina gare ka.
Bayanai sun tabbatar da cewa kasashen duniya da dama da suka ci gaba suna amfani ne da al'adu da harsuna da kuma sauran hanyoyinsu na mu'amala domin wanzar da ci gaban nasu a daidai lokacin da lamuran siyasa da tattalin arziki ke daukar hankali a kasarin tarukan da ake gudanarwa da sunan inganta ci gaban kasa a Najeriya. Wani gungun 'yan Najeriya daga dukkan sassan kasar sun karkata akalar nasu taron ne akan al'adu da sadarwa. Dr. Abubakar Umar Kari malami ne a Jami'ar Abuja kuma shine shugaban shirya taron na kasa akan gudunmuwar al'adu da sadarwa wajen samar da ci gaba da aka gudanar da shi a Sokoto.
Sai muka yi tunanin cewa maimakon a zo a yi maganar siyasa a ta husuma ana muhawara, to kamata a ce an sami wani batu kaman alakar take tsakanin ci gaban kasa da kuma al'ada. To saboda watsi ko kuma rashin kula da ake yi da irin gagarumin rawar da al'ada da kuma mu'amala suke da shi wajen ci gaban ƙasa, muna so masana su zo su fayyace mana yadda za a amfani da al'ada da kuma mu'amala domin a ga waɗannan abubuwa ne masu alfanu a ciki, wanda kuma idan an yi amfani da su za a ci gaba.
To kowane tasiri al'adu da sadarwa za su iya haifarwa ga ci gaban Najeriya? Tambayar kenan da na yi wa Zayyanu Tambar Yabo, wanda shi ne ya asasa taron albarkacin bikin cikarsa shekaru 40 da haihuwa.
Mun lura da cewa ƙasarmu tana fuskantar ƙalubale ta hanyoyi daban-daban na ci gaba, na tattalin arziki, na zaman lafiya da zamantakewa tsakanin mutane. Bari in baka misali kamar riƙon gaskiya da amana. Al'adunmu sun zo da waɗannan abubuwa. Wannan matsala irin ta cin hanci da rashawa da aka samu ba al'adarmu bane, domin duk jama'ar Najeriya in ka duba a cikin al'adunsu akwai abin da ake kira datta, akwai abin da ake kira riƙon amana, akwai abin da ake kira ci gaba da son ƙasa. Kaga idan muka koma waɗannan al'adu da ke tabbatar da waɗannan, so kaga za mu yi unhani da su mu ga mun ciyar mu ƙasar mu gaba.
Na nemi jin ta bakin wasu mahalarta taron dangane da maudu'insa.
Sunana Atiku Muhammad, sarkin Samari. Gaskiya da ma gwamnati za ta yi wanda wadan, to za a samu gaskiya tarbiya zai kawo cigaban ƙasar Najeriya da haɗin kan ƙasa gaba ɗaya.
Masana da dama ne daga kudanci, yammaci da arewacin Najeriya suka gabatar da makala da tattaunawa a wajen taron, wanda mahalartarsa suka haɗa da sarakunan gargajiya da ma'aikatan gwamnati da matasa da kuma mata. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To a gaida Murtala, yanzu kuma ga shiri na gaba. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku na ansar tambayar Alhaji Khalifa Kabiru Gusau, mai son sanin tarihin alakar daular Usmaniya da masarautar Bauchi, da kuma kashi na ɗaya na ansar tambayar Abdullahi Ahmad da Isuhun Dila Faki da Muhammad Garba da dai sauran masu sauraronmu da ke son sanin tarihin dajin Sambisa. Bari mu fara da kashi na uku na ansar Alhaji Kabiru Khalifa Gusau, mai son sanin tarihin alakar daular Usmaniya da masarautar Bauchi. Idan mai tambayar na saurare, to ga ci gaban ansarka da wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya samo daga wakilin tarihin Bauchi kuma shugaban adana kayan tarihi na masarautar Bauchi Alhaji Ado Danrimi.
To ya irin dangantakan masarautar Bauchi da sauran sarkin musulmai na Sokoto matsayinsa kenan?
Ai, dangantakansa da Sokoto ko sarkin musulmi shi ne dangantakan da ke tsakanin sarakunan Bauchi wanda suka gabata da sarakunan musulmi. Har yanzu a matsayin da sarkin Bauchi yake Malam Yakubu Azan Shehu Usman Danfodiyo da Muhammadu Bello, shi ne har yanzu irin wannan matsayin a wajen kowane sarkin musulmi da zai zo a wannan zamani. Kuma idan ka duba alal misali sarkin Bauchi da shi da Lamido Adamawa ya musu izini su bada tutan jihadi, su bada tambari kamar yadda yake ba mu kowane sarki. Kamar Lamido ya bada tutan jihadi 12, sarkin Bauchi ma bada tutan jihadi 12. Kuma har ila yau sarkin Bauchi kafin ya mutu, sarakuna da suka gabata na musulunci duk shekara suka nemi gudumawan sarkin Bauchi akan al'amuran da ya shafi yaki. Kuma akwai wata wasiƙa wanda sarkin Musulma Ali Baba Dan Bello ya rubuta wa Malam Yakubu da yana neman sa da ya bashi shawarwari akan al'amuran da ya shafi yaki. Wannan idan ka duba wasu daga cikin rubutu na Abdul Qadir Ibn Gidado ya rawaito irin waɗannan wasiƙun a cikin takardunsa. Idan ka duba National Historical Council na Najeriya da aka samu irin wannan wasiƙan da cikakken bayani na irin abubuwan da yake ke nema shawari ne akan yadda zai tara sojoji da yadda zai gudanar da yaƙi da yadda zai fara yaƙin da lokacin da zai tsara yaƙin. Kuma idan ka duba a baya sarakuna wanda suka gabata kamar irin su Ibrahimu sun ci gaba da irin wannan hulɗa har zuwa kan sarkin Bauchi Umaru wanda dukansu waɗannan sarakuna lokacin jihadi duk lokacin da za a ce za a tara wasu sarakuna a je a aiwatar da wani yaƙi sarkin Bauchi shine yake zamawa jagoran wannan yaƙi a daular Usmaniya. To saboda haka shi ya zama kamar jagora na sarakuna bisa irin waɗannan abubuwa wannan inkiya da ake masa na sarkin yaƙin daular Usmaniya ya tabbata a kansa.
To cikin bayaninka ka ce Yakubu ya ba da tutoci guda 12, to masu waye ne kuma a wasu garuruwa ne?
Alal misali akwai sarkin kirfin sama wanda lokacin da Malam Yakubu ya zo ya ba da gudumawa wa jihadi Ainu an ba mamman woro duk da yake ba duka zan iya kawo maka sunansu da kafa a yanzu. Sannan kuma akwai sarkin Ganjuwa shi ma sarkin Bauchi Malam Yakubu ya ba tutan jihadi. Sannan akwai sarkin Lere shi ma sarkin Bauchi sarkin Leren Bauchi amma ba Leren Zazzauba Malam Yakubu ya ba tutan jihadi. Sannan akwai sarkin Zungur Idrisu shi ma Malam Yakubu ya ba tutan jihadi. Sannan akwai sarkin malamin na jitar Malam Adama wanda Yakubu ya karatu a gurinsa, sarkin Bauchi ya ba tutan jihadi. Sannan akwai sarkin lafiyan bare-bare Suleimanu wanda shine Yakubu ya samu lokacin jihadi ya ba tutan jihadi kuma ya ba shi sarkin yaƙin Bauchi ta kudu. Sannan kuma akwai sarkin Bauchi Rajau wanda zai baka amaki Rajau tana kwanta gora ne amma sarkin Bauchi shi ya ba
lafiyan bare-bare ma tana
lafiyan bare tana Nasarawa. Sarkin Bauchi ya ba wa sarkin Rajau tutan jihadi. Sannan kuma akwai sarkin Kiyana Ozaga wanda shi ma sarkin Bauchi ya ba tutan jihadi amma shi ba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bane a jike shi abinda aka bashi wallahi asmuka min nasi abinda aka rubuta masa dake shi ba musulmi bane. Sannan kuma akwai sarkin Wasai Hassan dan Giwa wanda shine ma dakin Bauchi an ba tutan jihadi. Sannan akwai sarkin Darazo Abasama an bashi. Sannan akwai sarkin Fali an bashi. Sannan akwai sarkin Jama'a wato wanda aka ba sarkin Yamman Bauchi a Musa Abdulmumini an ba tutan jihadi. To waɗannan sarakuna da Malam Yakubu ba su san jihadi sune suka rinka kare masautar Bauchi kuma suna shigar da addini cikin kasashen kudancin daular Usmaniya. Shi yasa addini ya shiga ciki ya yi ƙarfi a wannan wuraren har ila yau. Bayan waɗannan sarkin Bauchi Ibrahim ya ba su san jihadi, lokacin da Abdul Qadir ya zo ya kafa Gwaram sarkin Bauchi ya ba su san jihadi Gwaram ta Bauchi bayan tasowarsu daga Gwaram ta Kano. Sannan kuma akwai Nubunga Donzanga dan sarkin Donga wanda sarkin Bauchi Ibrahim shi ma shi ya ba shi tutan jihadi shi ma wallahi asmuka min nasi aka rubuta masa shi ma ya je kafa garin sa a wannan wajen. To idan ka dauki tutocin da ya Malam Yakubu ya bada da wanda Ibrahim ya bada an ba tutocin jihadi guda 14. To in ka dauki wannan Lamido na da 12 Bauchi da guda 14 kuma bayan waɗannan sarakuna babu wani sarki da aka ba shi izini ya ba tutan jihadi a daular Usmaniya.
To baya ga shi kasancewarsa sarkin yaƙin daular Usmaniya shi kuma almajiri ne, akwai kuma sauran almajiran Shehu Dan Fojiyo wanda yake suka yi karatu tare a matsayin su na almajiran Shehu Dan Fojiyo. To kaman su kuma sun yi yaƙe-yaƙe ne ko kuma dai a'a sun tsaya ne dai kawai ga karatu din nasu?
Wato kusan ka san garuruwa da yawa a daular Usmaniya idan ka ce irin su Bauchi, irin su Gombe, irin su Adamawa, irin su kawaran na Moda, galibin irin Sokoto, galibin waɗannan garuruwan dama akwai mutane a garin. Sun je ne kaman consolidation ne aka yi na ɓangaren gudanar da mulki, suka karɓi mulkin a hannun masu mulki saboda jihadi ne ya kawo jama'a suke da jihadi da abin da suka kawo suka zama. Galibin su sun yaƙi irin na waɗanda suka yi tawaye a wannan yankin ƙasashe nasu. To irin yaƙe-yaƙen da suka fi kenan amma al misali kaman sarkin Bauchi in ka dauki nashi shi babu wani sarkin da ya wahala wajen yaki kaman sarkin Bauchi saboda ya kafa daular musulunci ne a nahiyar da babu musulmi a wajen babu musulunci a wajen ya kuma aiwatar da shari'ar musulunci da ka'idoji na musulunci a wannan daula tashi sannan kuma har ila yau duk wata matsala da ta so daga wata nahiya kaman gabashin daular Usmaniya sarkin Bauchi kadai yake iya karewa
to sai kuma kashi na daya na ansar tambayoyin masu sauraron mu da dama kan tarihin dajin nan na Sambisa idan masu tambayar na saurare to ga masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala da kashi na daya na ansar
da farko shi sunan Sambisa suna ne na wani kauye wanda shi wannan kauye yana da iyaka da garin Goza ta bangaren gabas sunan shi ainihin Sambisa kenan wato wani kauye ne wanda yake da sarkakiya sannan sai an wuce wani kauye da ake kira Mirasa sannan a wuce sannan a isa kauyen Sambisa to wannan dajin na Sambisa daga nan ya samo asalin sunansa so shi Sambisa kamar da sunan shi ya kaurin suna a wannan zamani wani daji ne mai girman gaske shi wannan daji ya hada yankuna da dama da jihohi da dama na arewa maso gabacin kasar Najeriya musamman ya hada yankunan da ya shafi jihar Borno jihar Yobe jihar Gombe jihar Bauchi jihar Jigawa da kuma wani yanki da ya shafi bangaren Kano ta abin da ya shafi arewaci so iyakokin dajin Sambisa kenan kamar yadda na bada bayani kaga wuri ne mai fadin gaske kuma dajin Sambisa za a samu kamar kilomita 60 daga cikin garin Maiduguri kafin a kai inda dajin Sambisa yake nan dajin Sambisa yana da kilomita kusan 60 square kilometer kewayen shi gaba daya kuma yayi birnin Lagos irin kwatankwacin da za a iya badawa wanda duk ya san irin yanayin girman birnin Lagos to dajin Sambisa yayi girman birnin Lagos 18 saboda haka wuri ne mai fadi in ka lura birnin Lagos yana da square kilometer 3,345 sannan shi dajin Sambisa fadinsa kamar yadda muka ambata yana da square kilometer 60,000 so yayi girman kokuwar birnin Lagos 18 sannan ya kwashe kusan kashi 85 na doron kasar jihar Borno gaba daya saboda ya doron kasar jihar Borno yana kusan murabba'in square kilometer 72,898 so shi wannan dajin Sambisa kamar yadda muka ambata ya mamaye wayannan yankuna na wayannan jihohi saboda haka yana da girman gaske yana da fadi yana da tsawo a cikin wannan dajin Sambisa akwai kananan hukumomi kusan kaman guda 3-4 da wannan dajin Sambisa yake karkashin su akwai karamar hukumar Askira daga bangaren kudancin wato jihar Borno kenan akwai karamar hukumar Dembuwa da ke kudu maso yamma na yankin kasar Borno akwai karamar hukumar Konduga da abin da ya shafi jere ta bangaren yamma
sai a kasance da mu mako mai zuwa yanzu a madadin Dr. Salisu Bala da wakilin tarihin Bauchi Alhaji Ado Dan Rimi da wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau to yanzu kuma ga Grace ta dawo da labaran duniya amma fa a takeice
akalla mutane 40 aka kashe yau a sabon lokacin da wata mota da aka dankare da nakiya ta tarwatse kusa da kan iyakar Siriya da Turkiya bisa ga cewar ma'aikatan asibiti da kuma jami'an aikin jin kai kungiyar da ke sa ido kan batun kare haƙƙin bil'adama a Siriya da ke da cibiya a Burtaniya ta ce fashewar ta auku ne yau a wata kasuwa da ake samun hada-hadar jama'a a garin Azaz da ke karkashin ƴan tawaye bisa ga cewar kungiyar mayakan ƴan tawaye na daga cikin waɗanda suka mutu a fashewar da ta auku a wata mota dauke daukar ruwa ko kuma da kwamfetir wani hoton bidiyo da ba ƙwararru suka dauka ba ya nuna bakin hayaki na tashi a kewayen kasuwar da ta cika da rudani da kuma gawar waki a ƙasa yayin da kuma ake jin ƙarar bindiga fashewar ta lalata wani ginin gwamnati da kuma wata kotu kawo yanzu dai babu kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan hari an rantsar da Nana Akufo-Addo yau Asabar a matsayin sabon shugaban ƙasar Ghana bayan ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a watan jiya Akufo-Addo dan shekaru 72 ya doke shugaban kasa mai ci John Dramani Mahama a zaben da aka maida hankali kan tababbacewa tattalin arzikin kasar. Dubban mutane da shugabannin kasashen nahiya Afirka ne suka yi dafifi a kara babban kasar domin ganin wannan rantsuwa.
To a gaishe ki da takaitattun labarin muka kawo karshen wannan shirin. Yanzu madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin, da Kibohiro Dodone da ya taimaka wajen hada sautin da injiniyan mu. Inaku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma da daddare, idan Allah ya kai mu, huta lafiya sai kuma lokacin.